yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekara 2017 zamu kawo muku sakamakon wasannin kallon kafa na League da aka buga na shekara 2017 zuwa 2018 na kasashe daban-daban. Zamu fara da kasar Spain, inda a ranar Juma'a da ta gabata 13 ga watan 10 na shekara 2017 aka gauza a wasannin La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 8 ga kuma yadda ta kaya wasan. A can kasar Spain a ranar Juma'a, kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta tashi 0-0 tsakaninta da Levante. A ranar Asabar kuwa Atlético Bilbao ta doke Sevilla da kwallo ɗaya mai ban hauki, sai Getafe ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 2-1 a gidan Getafe. Alaves kuwa ba ta da daɗi ba, domin Real Sociedad ta bi ta har gida, ta doke ta da kwallo 2 mai ban hauki. Atlético Madrid sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Barcelona. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Eibar sun tashi babu ci tsakaninsu da Portugal a Corona, sai Girona ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo 2-1. Ita kuwa Malaga ba ta da daɗi ba, domin Leganes ta bi ta har gida, ta doke ta kwallo 2 da nema. Real Betis a gida ta sha kashi, inda Valencia ta bi ta har gida, ta mata dukan kawo gishiri da kwallaye 6-3. A yau kuma za a buga wasan guda ɗaya tilo da ya rage, inda Las Palmas za ta karɓi bakuncin Celta Vigo da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chadi. A saman teburin, Barcelona tana mataki na farko da maki 2 da maki 22, sai Valencia take mataki na 2 da maki 18, Real Madrid tana mataki na 3 da maki 17. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa, a ranar Asabar 14 ga watan 10 na shekara 2017 din, an fafata a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2018, su ma a wasannin mako na ga yadda ta kaya. Liverpool a gida sun sulhunta 0-0 da Manchester United. Crystal Palace ta doke Chelsea a karon farko tun fara league din da kwallo 2-1. Manchester City kuwa a gida ta yi raga-raga da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City, inda ta lallasa ta da kwallo 7-2. Tottenham a gida ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo 1 mai ban haushi, yayin da Burnley suka tashi 1-1 tsakaninsu da West Ham United. Swansea City kuwa sun samu nasara akan Huddersfield Town da kwallo 2-0 nema, yayin da Watford ta doke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 2-1. A ranar Lahadi kuwa, Brighton & Hove Albion ne ta samu ta tashi 1-1 tsakaninsu da Everton, sai Southampton suka sulhunta 2-2 tsakaninsu da Newcastle United. A yau za a buga wasa ɗaya tilo na ɓangaren Premier League din na kasar Ingila, wanda ya rage na mako na 8, inda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za su karɓi bakuncin West Bromwich da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya. A saman teburin, Manchester City tana jan ragaman da maki 22, Manchester United tana binta mataki na 2 da maki 20, sai Tottenham take mataki na 3 da maki 17. Daga kasar England sai kasar Jamus, bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, inda a ranar Juma'a da ta gabata Stuttgart suka samu nasara kan Köln da kwallo 2-1. A ranar Asabar kuwa Bayern Munich ne ta doke AC Frankfurt da kwallo 5-0, yayin da Hoffenheim ta tashi 2-2 tsakaninta da Augsburg. Kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 kuwa ta sha kashi a hannun Eintracht Frankfurt ne da kwallo 2-1 a gidanta, yayin da Hertha Berlin ta sha kashi a hannun Schalke 04 da kwallo 2-1. Ita kuwa Mainz 05 ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ne da kwallo 3-2, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta sha kashi, inda RB Leipzig ta bi ta har gida, ta doke ta kwallo 3-2. A ranar Lahadi kuwa Bayer Leverkusen sun sulhunta 2-2 tsakaninsu da Wolfsburg, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen ta sha kashi a hannun Borussia Mönchengladbach da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jan ragaman a mataki na farko da maki 19, sai Bayern Munich take mataki na 2 da maki 7. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig tana mataki na 3 ne da maki 16. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa, na shekara 2017 a ranar Juma'a da ta gabata an buga wasannin mako na 9 ne, inda kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan Monaco da kwallo 3-2. Ranar Asabar kuwa, Dijon ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo 2-0, yayin da Saint-Étienne ta doke Mainz da kwallo 3-1. Ita kuwa Lille ta tashi 2-2 ne tsakanin da Troyes, kungiyar kwallon kafa ta Caen ta sha kashi a hannun Anga SCO da kwallo 2-0. Tolisso kuma ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amiens da kwallo 1 mai ban haushi, sai Guingamp ta doke kungiyar kwallon kafa ta Rennes da kwallo 2-0. A jiya Lahadi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Grandis ne ta tashi 1-1 tsakaninta da Nantes. Ita kuwa Montpellier ta samu nasara akan Nancy da kwallo 2-0. Strasbourg kuwa ta tashi 1-3 ne tsakaninta da Olympiacos Marseille. PSG take jan ragaman teburin da maki 25, ita ko kungiyar kwallon kafa tana ma ta Monaco tana mataki na 2 da maki 19 sai Saints take mataki na 3 da maki 17 a wani labarin kuwa a can kasar Indonesia yana bayana cewa so yana bayana cewa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Faselle na kasar Indonesia mai suna Tero Huda dan shekara 38 zahiwa ya mutu bayan da suka hadu da wani abokin wasansa na kungiyar kwallon kafa ta Semen Fadanga wanda aka yi ranar Lahadi da ta gabata a wasan league na kasar Indonesia inda ita kungiyar kwallon kafa ta Faselle ta doke Fadangar kwallo biyu da nema dan wasan ya samu wannan tsatsayi ne bayan da suka hadu da dan wasan daya kungiyar inda aka yi sauri aka kai shi asibitin likitoci suka yi kokarin ceto rayin dan wasan amma duk da haka dan wasan ya ce gagarunku dan wasan Kudas mai shekara 38 da haihuwa dan kasar Indonesia ya fara wasa ne wa kungiyar kwallon kafa ta Faselle tun a shekara ta 1999 inda ya samu kansa a cikin wasanni 503 dan wasan dai ya rasu ne a jiya iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau ci gaba da sauraron dandalin BOA huta lafiya